Muna gode masa muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi. Haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi. Ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzansa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. Bayan haka ‘ya’yan uwa, muna ƙara jaddada godiyan dai ga Allah subhanahu wa ta’ala da ya tsawaita rayuwarmu, ya kawo mu wannan yammaci ta Asabar daren Lahadi. Yau muna uku ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina, a yau tana da shekara 1443. A ƙidayar miladiya yau biyu ga watan bakwai shekara ta 2022. Mun tattaru a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala, wannan masallaci mai albarka Zaid bin Haritha da ke wannan yanki na Tukur-tukur. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mu wannan yanki albarka da dattawanta da malamanta da ƙananan yaranta, mazanta da matanta. Muna fatan Allah ya ƙara musu albarka, kuma Allah ya ɗaukake mu wannan yanki duk wata fitina da wani abin ƙi da abin ƙaƙani ka yi. Muna fatan Allah ya amintar da wannan yanki daga gare shi. Kamar yadda ɗan uwa Malam Muhammadu Salihu ya gabatar, haƙiƙanin gaskiya shi ne ya tuntuɓe ni cewa da buƙatuwar a gabatar da faɗakarwa da nasiha da jawo hankali a kan abin da ya shafi waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja saboda muhimmancinsu. To muka yi ittifaƙi da shi cewa za a yi wannan wa'azi da faɗakarwa a jiya, amma liya radiyallahu amran kana mutawila, Allah bai nufa ba sai ruwan sama ya sauko, sai muka ɗaga muka dawo da shi yau. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hakan ya zama mana alkhairi. Duk da kasancewar waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja ba wannan shekara aka fara yin su ba, shekara 1000 duk ana yin su, kenan ba baki bane a wurin mu. Kuma bayanai da ake yi akan su, zaka ga malamai ba su kasa a gwiwa ba, sukan ɗauko ayoyin alqur'ani mai girma da hadisai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da zantuttuka na magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da aikace-aikacensu a dangane da waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Sukan yi ma al'umma bayani, suna yaɗa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai dai a har kullum tunatarwa, kamar yadda malam ya ce, tana amfara mummuna. Kuma kar ya zama kullum tunanin ɗan adam ai na taɓa ji, a'a na taɓa aikatawa, nan ne gwanin cantiki. Ji, akwai abin da mutum zai ji sai kuma ya zama mishi hujja, sai Allah ya kama shi da laifin ya ji. To amma abin da za ka yi tunani, da na ji so nawa na aikata, maimaita waɗansu alkhairai a cikin addinin musulunci ba baki ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya magana sai ya maimaita ta so uku, saboda mai kiyayewa ya kiyaye, mai haddacewa ya haddace. Har wani lokaci idan sahabbai mara su kiyaye sukan ce manzon Allah ɗan dawo baya, ɗan ƙara maimaita mana, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita musu. A cikin alqur'ani za mu ga waɗansu ayoyi da suka yi ta maimaituwa a ciki, daga ana ta faɗin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ita ce dai wannan ayan ai ta nanata ta, wailun yawmi idhin lil mukadzibin, daga ana ta nanata ta. Duk hakan yana nuna maka cewa yawaita alkhairi ba aibi bane, yawaita alkhairi ba aibi bane. Inda aibin yake shine ka ji alkhairi amma ka shantake baka yi aiki da shi ba. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa, Allah ya datar da mu, Allah ya sanya mu cikin alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Wato ya ɗan uwa, dangane da al'amuran ko al'amarin waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja, yanzu dai mun san cewa muna uku da biyar cikin waɗannan, da haka abin da ya rage mana a cikin waɗannan kwanaki bakwai ne. To tun farko ya kamata mu fahimci cewa fa shi Allah subhanahu wata'ala yana fifita waɗansu awoyi a bisa wasu, yakan fifita waɗansu lokuta akan wasu, yakan fifita waɗansu kwanaki da darare ko watanni da shekaru akan wasu, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fifita ɗakin Ka'aba a bisa sauran ɗakuna gabaki ɗaya, ya fifita garin Makka a bisa sauran garuruwan duniya, ya fifita wata kacokal wata gabaki ɗaya, ya fifita watan Ramadan a bisa sauran watanni, ya fifita daren Lailatul Qadri a bisa sauran darare, ya fifita ranar sallah babba kenan a bisa sauran ranaku. To haka nan cikin ganin daman Allah kuma ya ɗauki waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja ya sanya su, su ne mafi fitan yinin gabaki ɗaya a cikin yannan duniya. In dai yini 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 za a karɓa, za a faɗi, za a kalla, to babu yini a duniya masu ƙima masu daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Shi ya sanya shi mai hankali yakan kirdaji ina zan samu daraja, ina zan samu ɗaukaka, ya za a yi in samu kusanci zuwa ga Allah, ya za a yi in samu aiki kaɗan amma a ninnin kamin ladana. To haka ne hankali yake. Akwai wanda yake kasalalle ne amma ya san inda yake kasala, baya kasala a cikin watan Ramadana. Kasalalle ne amma baya kasala a goman farkon watan Zulhijja. Kasalalle ne amma baya yin kasala a daren Lailatul Qadri da sauran irin waɗannan lokuta. Sai ka ga wani yana nan kasalalle ne amma ya san abin da zai yi kaɗan ya samu daraja mai yawa. To irin wannan shi ne mai hankali, kuma madalla da irin wannan bawa alkhairin Allah itaciyan duba da gidan aljannar duba ya tabbata da irin wanda ke tuntuntuni ya zama farkakke, ya zama rayayye, bai zama rafkananne ba, bai zama matacce ba. Duk lokacin da wata gaba ko wata kaka ta alkhairi yadda ake hada-hadan lada, hada-hadan aljannan Allah, hada-hadan yardan Allah idan ta zo, to yakan tsaya ya zage damtsi, ya yi da gaske, ya ga ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi abin da zai birge Allah. To, kamar yadda na ce, kwanaki goma farkon watan Zulhijja su ne mafifitan kwanaki gabaki ɗaya a wurin Allah. Me yasa haka? Saboda suna da waɗansu cincirin dandarajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. A tun farko dai mun san cewa akwai ashkurul hajji da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayaninsu a cikin Al-Qur'ani, da ya ce alhajju ashkurun ma'alumatun, watannin hajji watanni ne sanannu. To waɗanne ne watanni sanannu? Su ne Shawwal, Dhulqa'ada da kuma goman farkon watan Zulhijja. Waɗannan su ne watannin aikin hajji. To ko da babu komi, a ce maka waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja su ne cikamakin kwanaki saba'in da Allah subhanahu wata'ala ya tattalan ma kwanakin aikin hajji. To wannan kaɗai ya isa ya ba waɗannan kwanaki na goma farkon watan Zulhijja daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala. To baya ga wannan kuma, shi wannan wata na Zulhijja da muke ciki, wanda muke bayani akan falalan kwanaki goma farkon nan, yana daga cikin al-ashhurul hurum, watanni masu alfarma. Waɗancan na farko ashhurul hajji, watannin hajji, Shawwal, Dhulqa'ada da goma farkon Zulhijja. To akwai kuma al-ashhurul hurum, watanni masu alfarma. Watannin nan masu alfarma su ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da Qur'ani akan su. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يتشي عدد وتنية أورين الله فرن دا الله يهل تسمى ميدك السي وتنية قد أبو مشابيو أتشكين وتنين قد أبو مشابيو أقوى وتنية قد أبو سنة دا الفرما سنة دا الفرما سنة دا كرمشي سنة دا كيمة مصمم إذن كأونا سدى ثورا watannin Allah subhanahu wa ta'ala. Babban sakon da ake so a kiyaye a cikinsu shine haramun ne yin yaki a cikinsu, sannan kuma zunubi a cikinsu ba daidai yake da yin zunubi a watannin da ba su ba.
shine alfarma
ta kofofin nan guda biyu ba a yin yaki a ciki akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba aika waɗansu sahabbai su je su tara rundunar Qurayshawa waɗanda suka cutar da manzon Allah suka kwace ma mummune dukiyarsu annabi ya aiki waɗannan sahabbai a ƙarshen watan Shawwal su je su tara wannan ayari na Qurayshawa ba su da yawa su kwace wannan dukiyar nasu ya zama an dan rage zafi akan irin dukiyar da suka kwace ma mummunai a garin Makka waɗannan sahabbai lokacin da suka tafi ba su samu daman aiwatar da wannan assignment din da annabi ya ba su ba har sai da aka shiga ɗaya ga watan Zulqa'ada kuma Zulqa'ada na daga cikin watanni masu alfarma sai suka tara wannan ayari har ta kai ga sai da suka kashe ɗaya daga cikin shugabannin waɗannan ayari na kafirai suka kashe shi suka kuma kwaci dukiyar nasu domin ya zama kamar makwafi na dukiyar da mummunai aka riƙa kwace musu a Makka dan Allah ya ɗora musu aikin a ƙarƙashin ƙarshe-ƙarshen Shawwal amma ba su samu daman aiwatarwa ba sai a ɗaya ga watan Zulqa'ada an shiga watanni masu alfarma lokacin da suka zo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai mun samu dama har mun kashe ɗaya daga cikinsu mun yi kaza mun yi kaza ma manzon Allah ya riƙe kai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kai ga sai da kuka yi yaƙi a wata mai alfarma suka ce wa manzon Allah yanayin da ya hukunta haka mun yi dako lokaci kaza muka yi kirdado lokaci kaza muka ɗau izina lokaci kaza ba mu samu daman kai hari ba sai ɗaya ga watan Zulqa'ada manzon Allah ya yi matsanancin fusata ya ce alfarman Allah za a taki alfarman Allah da Allah ya haramta yin yaƙi a cikin watanni masu alfarma ya fusata ƙwarai da gaske ya kuma tada mu waɗannan sahabbai da hankali daga ƙarshe dai ya nemi musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala abin da nake so in nuna a nan shine watannin nan masu alfarma ba a yin yaƙi a cikinsu har waɗansu ma malamai suna ganin ko yaƙi aka kawo muku to sai dai ku kawo hannayen ba za ku yaƙi a ciki ba duk da kasancewa wannan fatawan ta ɗan yi nisa daga gaskiya in aka kawo muku hari za ku fara ta amma wai saboda tsaban kimanta hurumin Allah sai suke ganin ma ko da hari aka kawo muku to sai ku kama hannayen kawai ku bari aka kashe saboda mene saboda kiyaye alfarman Allah subhanahu wa ta'ala amma dai abin da yafi zama daidai shine in an kawo muku hari ku fara kawo amma ko ba za ku shirya yaƙi ku kai mu makiya hari a watanni masu alfarma watannin nan masu alfarma za a ji ina ta nanata su ne Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram da watan Rajab su ne watanni masu alfarma da Allah subhanahu wata'ala ce minha arba'atun hurum a cikin watanni guda goma sha biyu na Allah akwai watanni guda hudu masu alfarma a wurin Allah sai Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum to kaga usuwa ta biyu kenan wanda watannin suke da alfarma sai Allah ya ce kada ku yi ganganci kada ku kuskura ku zalunci kawunanku malaman tafsiri suka ce a watannin waɗannan watanni guda hudu ai dama kowa ya san zalunci haramun to sai kuma aka ce kar ku zalunci kawunanku a watannin nan guda hudu kenan girman zunubi a watannin nan guda hudu ya fi girman zunubi a sauran watannin guda takwas waɗansu ma malaman suka ce a'a ana nufin a cikin watannin nan guda goma sha biyu kada ku zalunci kawunanku musamman a waɗannan watanni guda hudu saboda irin alfarman da suke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da aka ala ayi hal dai wato ina son ne in nuna irin haramci da alfarman da waɗannan watanni suke da shi shine kada a yi yaƙi a ciki sannan kuma zunubi a cikin waɗannan watanni girman shi a wurin Allah ya fi yin zunubi a watannin da waɗanda ba waɗannan ba to waɗannan watanni akwai Zulqa'ada akwai Zulhijja wanda wannan ma yana fito maka da darajar da watan Zulhijja yake da shi a cikin da'ira ta addinin musulunci da haka watan Zulhijja wata ne na alfarma wanda yake idan ma akwai laifukan da kake yi a sauran watanni to me wayau sai ya kirdaji watan Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram da watan Rajab sai ya kare ba zai zalunci kanshi ba ba kuma zai zalunci wani ba ba kuma zai zalunci Allah subhanahu wa ta'ala akwai zaluncin kai
idan mutum yana ta laifin da zai dulmiyar da kansa cikin azaban Allah, zai gadar ma kansa da fushin Allah, zai gadar ma kansa da uquban duniya kafin uquban lahira. Wannan zaluntan kai ne. To haka nan kuma akwai zaluntan wani, shine mutum ya tauye ma wani bawa daga cikin bayi haƙƙi. Wa'innan bayin iyaye ne, koko ƴaƴaye ne, koko mataye ne, koko ƴan uwa ne, koko makwabta, koko sauran abokan mu'amala. Haramun ne ka zalunci kowa. Za ka samu wani magidanci sai ta zaluncin iyalinsa, shi yana ganin to ai ni ne dai mai gida, ba ni ne babba ba, sai ta take ma iyalinsa haƙƙi, ya zalunce su. Wani ya ƙi siyo musu sabulun wanka da na wanki da man shafawa, wani ya ƙi ba da cefane yadda zai kai, yana nan maƙeƙe ya maƙe ya ƙi saki. To kaga duka wannan ƙofofin zalunci. Wani yana nan ko zama da iyayen shi ya ɗebe musu kewa baya yi, ballantana su ce mishi yi yayi, ko su ce ya bari ya bari. Wani yana nan da ƴan uwanshi, haƙoƙan da Allah ya shar'anta a ba ƴan uwa, da Allah ya ce wa atazal qurba haqqahu wal miskinu wabni sabil, tallafi na dukiya, taimako na yau da kullum, ba abin da ya dame shi. Kaga duka wannan zalunci ne a ƙofofi wato ainihin na mu'amala. To Allah ya shar'anta karka zalunci kanka, kuma kada ka zalunci kowa. Wannan abu kowan ko koda dabba ce, koda dabba ce, sai kaga waɗansu sun ɗauki shanu an ɗaure kansu, wata tunda kanta aka ɗaure ya kalli sama, ba za ta sauke ba sai ta je Legas, sai ta kwana uku huɗu saboda tsaban zalunci. Waɗansu jakuna za a ɗaɗɗaure wani akan wani, wani akan wani, kan wani na bayan wani, ba zai iya motsi ka tamame ba sai an kai shi ogomasho. Misali, waɗansu kaga sun ɗauki tumakai an ɗaɗɗaure su cikin takura, waɗansu kaga sun ɗauki shanu biyu uku an ɗaure su a bayan golf, wannan ƴar mota ƴar ƙaramar nan, an yi hanyar ƙauye da ita. Duk zalunci ne wallahi, kuma akwai hisabi akai gobe kiyama, akwai hisabi gobe kiyama. Ko kuma wani kaga yana tura jaki, jakin bai tutsu ba, bai ƙi tafiya ba, kaga yana tafiya yana labta mishi bulala, yana tafiya yana labta mishi bulala, laifin me ya maka? Akwai hisabi gobe kiyama. Wani raƙumi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kai ƙara, a wani mutum ne ya kai ƙarar raƙumin shi, cewa manzon Allah, raƙumi na ya kangare ni, bai mun biyayya, duk yadda na juya raƙumin nan ya ƙi hannu. Annabi ya ce je ka zo mun da raƙumin. Aka zo da raƙumi, manzon Allah ya ce kai raƙumi me yasa ka kangare ma mai gidanka? Allah ya buɗe bakin raƙumi ya ce yana zalunta ni, ya manzon Allah, yana zalunta ni, yana yin min abin da yake ba shi ne Allah halicce ni in yi ba. Manzon Allah ya yi wannan matashi wa'azi da tsoratarwa, manzon Allah ya musu sulhu tsakankanin raƙuman da shi wancan mutumi, manzon Allah ya sallame su. To shi ne ma'anin fala tazlimu fihinna anfusakum. To duka dai wannan mun ka kawo shi ne a gurguje domin mu ɗau izina a kan irin alfarman da watan Zulhijja yake da shi a cikin addinin Musulunci. To sannan cikin abin da zai nuna maka falalan watan Zulhijja shine hadisin da al-Imam al-Bazzar ya ruwaito daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Jabir bin Abdullah. Manzon Allah ya ce afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, mafi fitan kwanakin duniya gabaki daya sune kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Dan idan ka dauki kwanakin duniya gaba daya ko kwanakin shekara, ka dauka mana da kwanaki 360, to waɗansu kwanaki ne suka fi daraja a wurin Allah? To babu wani tababa, babu wani taraddudi, babu wata shakka cewa kwanaki goma farkon watan Zulhijja su suka fi kowaɗansu kwanaki daraja a wurin Allah, su suka fi kowaɗansu kwanaki ƙima, su suka fi kowaɗansu kwanaki fifiko a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda zai ƙara nuna maka haka shine irin yadda Allah subhanahu wataala ya rantsa da waɗannan kwanaki guda goma da dararansu a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala ya ce wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr. Allah ya ce wal fajr, ina rantsuwa da alfajr, sai ya ce wa layalin ashr, ina kuma rantsuwa da kwanaki darare guda goma. Malaman tafsiri da dama suka ce kwanaki da dararen goma farkon watan Zulhijja Allah ke rantsuwa da shi. Duk abin da kaga Allah ya rantsa da shi, to abu ne fa mai kima, abu ne mai daraja. Ko dai abin nan akwai katafaran amfanin da zai maka kai dan Adam, ko kuma wannan al'amarin yana da wani kima a wurin Allah da yake idan ka rako da shi kai ma za ka yi kima da daraja. Ko kuma a cikin shi idan kai aiki kankani Allah zai ban wato zai kamba ma aikinka, nan da nan ka samu daraja da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wataala. To shine sai kaga Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da abu, ko kuma idan yana son ya nuna maka alfarman wannan abin cewa kai taka tsantsan karka ketar alfarman wannan abin, sai Allah subhanahu wataala sai ya rantsuwa da wannan. To gashi a wannan aya Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da darare goma da kwanakin su na farkon watan Dhulhijja. Cikin abin da zai ƙara nuna maka daraja, kwanaki goma na farkon watan Dhulhijja suna daga cikin cikamakin kwanaki 40 da Allah subhanahu wataala ya ɗiban ma annabi Musa akan ya je tattali na ibada domin ya samu daman ganawa da Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yana faɗi a cikin Qur'ani, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 layla. Allah ya ce mun ɗiban mu annabi Musa kwanaki 30, aka ba shi wani special assignment, wani aiki ne na musamman Allah ya ba annabi Musa. Daga cikin malaman tafsiri suka ce akwai azumi, aka ce ka je kai kintsi da tattali na azumi domin mutum ya samu tsarkin zuciya, domin annabi Musa ya samu tsarkin zuciya, ya samu tsaftin ɗabi'u, ya samu ƙarin darajar da zai iya ganawa da Allah subhanahu wataala. Lokacin da annabi Musa ya gama waɗannan kwanaki 30, sai Allah subhanahu wataala ya ce, to ai ga ma waɗanda suke da falalanin kuma, ai idan kuma kai waɗancan 30 baka ƙare shi da waɗannan 10 ba, to ai kamar a ce ne misali kana neman Lailatul Qadri, sai kai yi itikafin kwana 20 daga 1 ga watan Ramadana zuwa 20 ga wata, a 10 ƙarshe sai ka ce ai bari in fito, to ai an yi baya ba zani kenan kuma. To shine saboda Allah ya cika ma annabi Musa daraja, ya cika mishi alfarma, ya cika mishi ɗaukaka, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, to mun ƙara maka waɗansu kwanaki guda 10 saboda darajarka da fifikonka ya tabbata, saboda ka samu dama da sukunin ganawa da Allah subhanahu wataala. To waɗannan guda 10 da Allah ya ƙara ma annabi Musa, malaman tafsiri suka ce kwanaki 10 farkon watan Dhulhijja. Duka dai waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuni akan fifiko na waɗannan kwanaki na farkon watan Dhulhijja. To sannan wani abin sha'awa kuma shine aikin alkhairi a waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Dhulhijja ya fi soyuwa a wurin Allah sama da yin duk wani aikin alkhairi a waɗansu kwanaki waɗanda ba su ba, har da kwanakin Ramadana. Mutumin da ya yi aikin alkhairi a waɗannan, to Allah ya fi ƙaunan aikin, aikin ya fi daraja, aikin ya fi ƙima, aikin ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi suka ruwaito daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Allah ya yarda shi da shi da babansa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, ma min ayyami, babu waɗansu kwanaki a duniya kaf, karka cire kowaɗansu kwanaki, ma min ayyami, babu waɗansu kwanaki a duniya kaf, al'amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah, wanda aikin alkhairi yafi soyuwa a wurin Allah a cikin su, min hadhihi al-ayyam, fiye da waɗannan kwanaki 10, ya'ni al-ayyam al-ashr, yana nufin kwanaki 10 farkon watan Dhulhijja. Da haka in dai kana so kai aiki, Allah ya ƙaunaci wannan aiki mafi ƙololuwan ƙauna, ya so yadda wannan aiki, to babu aikin da za ka yi a waɗansu kwanaki sama da kai shi a waɗannan kwanaki 10. Da haka ina ma'aikata, jama'a tambaya ne ke, ina ma'aikata? Ba ma'aikata gwamnati ba, ina ma'aikata da za su nuna ma Allah alkhairi a kan kansu? To ga dama, ga kaka ta alkhairi ta faɗi da sassa. Idan kana jin ana cewa ana bonanza, to wallahi wannan shi ne bonanza na gaskiya. Ka yi ɗaya a baka 1000, dama ce an ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. To idan ka yi aikin alkhairi a waɗannan kwanaki 10, nan da nan ne an yi an gama, in dai yardan Allah kake nema. in gafaran Allah kake nema nan da nan an yi an gama in kana so ka shiga cikin masoya Allah ne na kusa da Allah waliyan Allah waɗanda yake koran uwa suka yi tsakankanin su da Allah Allah baya kunya ta su kasan Allah yana da irin waɗannan mutane saboda tsaban dasa wanda suke yi da Allah koran uwa suka yi ma Allah Allah baya kunya ta su idan da zai ce wallahi kafin isha'in nan fa sai an yi ruwa kamun wasa kamun ba'a zaka gane dariya sai kuma an yi ruwan me yasa wai Allah yana kishin masoyin shi a ko kake ko kai ne kake kishin matarka ka walakanta ta wallahi al-masalul a'al Allah yana kishin masoyansa manzon Allah ce law a sama Allahu la abarahu wallahi idan da zai rantsuwa akan Allah sai Allah ya kubuta dishi idan da ya dube ka yace malam kana da mota ka ce wallahi keke nake dishi yace kai na rantsa da Allah kafin motar zai hijjar nan ne fita sai an sai maka mota to saboda dasawan shi da Allah kana zaman zaman ka wani zai zo ce don Allah malam ko zaka taimake ni ga wata mota ka karba sadaka fi sabilillahi ko kuna jin ba zai yi ba kai ma Allah da gaske Allah zai maka da gaske akwai wani bawan Allah da yake son ya tafi aikin hajji ya rasa nayi ba shi da kuɗi yana zaune a Madina ne sai ya tasa Allah a gaba ya roki Allah ya roki Allah ya roki Allah ya hore mishi abin da zai tafi aikin hajji ya ce sai ya tankwashe kafa yana karatun alkur'ani sai ga wani mutum ya zo ya same shi assalamu alaikum ya ce alaikum salam ya ce da Allah akwai wani taimako da nake so zaka yi fi sabilillahi ya ce to babu laifi ya ce da Allah ka ga wannan kuɗin don Allah ina son kai kuɗin mota da su da na abinci don Allah ka je ka kai aikin hajji ya ce a to ai ba komai Allah ya saka da alkhairi kala kala sai ya ce to sannan akwai wani taimako na biyu ya ce wannan kuma kuɗin shi kuma don Allah ka ɗan ci abinci a nan Madina kafin ranar da za ka tafi Makka da aka haɗa mashi package biyu da package na aikin hajji da kuma package na ci a Madina ina gamawa yi addu'a na Hausa suka ce shafa Fatiha ah to bukatar maji haji ne sallah da dawafi da tsayuwar Arafa misali to ya riga ya samu to idan akwai masoyin Allah da yake in yi rantsuwa akan Allah wallahi sai abin ya faru to idan kana neman ka shiga cikin su to ga dama ka samu shine ka yawaita aikin alkhairi a waɗannan kwanaki kaga salloli na farilla babu sallah babu abin da daraja a wurin Allah kamar su dan hadisi ya zo wala yataqarrabu abdun wala yataqarrabu bi abdun bi shay'in wala yataqarrabu abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma aftartu alayhi babu abin da bawa zai yi kusanci Allah kuma Allah ya kaurace abin fiye da yayi abin da Allah ya wajarta masa wala yazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu in kuma ka dora da nafilfili to shi kuma Allah ba zai gushe ba sai ya kaunace ka da haka ka tsaye da sallan farilla ka kyautata ta dama Allah yana neman ahsanu amala ne ba aktsaru amala ba ba yawan aiki Allah ke nema ba ahsan mafi kyau wanda ya kyautata aiki ka kula da sallan ka na farilla da na nafila ka kula da azumoma za mu yi magana akan su gaba nan kaɗan suna cikin abubuwan da ya kamata ka kula da su da'a ga iyaye neman abin nan umarni da abu mai kyau da hanya akan munanan ayyuka neman ilimi sadakoki da kyaututtuka akwai bambanci tsakankanin sadaka da kyauta sadaka ita ana yin ta ne kawai don Allah ya gani ko wanda ka ba ma bai gani ba bai san kai ka ba shi ba baka da damuwa kawai Allah kake so ya gani a irin wannan ne kana iya samun wani abu kawai ka samu wani mutum ka jefa mishi kawai kai gaba a ganka bai ma san ko waye ba sadaka kenan ita ko kyauta ana yin ta ne don Allah amma domin ta gadar da soyayya shine tahaddu tahabbu annabi ya ce ku kyauta za ku soyayya ila an fahimta da haka kana yi ne saboda wanda kake so soyayya ta shiga tsakankanin ko kuma wanda yake akwai soyayyan amma kana son soyayyan ta dore to idan ka bashi wannan to ka bashi kyauta ke amma wanda zaka bada Allah kadai kake son ya gani irin sadakokin da ake bada a masallatai wani sai ga dan dunkula ya jefa wani ma kawai zai ga account din masallaci ne kawai sai ya tura kuɗi ba ma san kowaye ba to wannan sadakoki kenan amma ita kyauta kana yin ta ne na soyayya to Allah ya kaunace mu da aka ga dangogi ibadu nan bila adadin jama'a idan an gama sallar asubahi ka zauna a masallaci kana ambaton Allah har rana ta fito ka miƙe kai sallar raka'a biyu manzon Allah ce Allah zai baka ladan haji da umara cikakke 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 ruwan al-Imam Tirmidhi duk dangogi ibadu ne to mutum ya yawaita aikin alkhairi a waɗannan kwanaki su suka fi falala a wurin Allah da sahabbai suka ji wannan sai suka ce walil jihadu fi sabilillah ya manzon Allah ko jihadi a tafarkin Allah bai kai darajar wanda ya yawaita aikin alkhairi a waɗannan kwanaki ba manzon Allah ya ce walil jihadu fi sabilillah ko jihadi a tafarkin Allah ka ko san idan kana neman mutuwa ka gata to kai mutuwar shahada jama'a waye yake son mutuwar shi ta zama ta gata ah kila kon da bai so algata Allah wani to bari in canza waye bai so waye bai son mutuwar shi ta zama ta gata to kaga in ba daga hannu ga nuna kowa yana so kenan yawwa domin mutuwar shahada waɗansu darajoji guda 6 ko 7 na sunan hadisi suka zo dashi bari ku dan ji kadan daga cikin su idan mutum ya mutu in shahada jinin shi na farko da zai fito daga jikin shi ko harbin bindiga ne ko saran takobi ne ko abin nan tsinin mashi ne jinin farko da zai fito daga jikin mutum duk wani zunubi da bawaye ma Allah a duniya Allah ya yi haji wannan da yake sannan duk wanda ya mutu a wurin yaki wurin jihadi Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da shi daga azaban kabari cikin mu waye bai tsoron kwanciyar kabari jama'a duk matsorata ne nan kun ga mu tsoron me muke kwanciyar kabari ya za mu kwashe da Allah ya za mu kwashe da mala'iku masu tambaya cikin kabari duhun kabari ya za mu yi da shi kunci da gumi na cikin kabari ya za mu yi da shi duk cikin mu nan matsoratan azaban kabari ne to wanda ya mutu gurin yaki Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya amintar da shi daga azaban kabari abu na uku wanda ya mutu gurin yaki Allah ya amintar da shi daga azaban yawmul fata'il akbar fitintunu da bala'o'i na ranar tashin alkiyama duk wanda ya mutu gurin yaki ba shi da wannan matsala sai dai ga mutane ko ana cikin gumi amma shi ya riga ya wuce wurin ya shiga next level ba ruwan shi da fitinan tashin alkiyama da zaka ji an ce yawmay firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi tsoro ne fa kawai yawman yaj'al al-waldani shiba yaro dan kankani na gurura amma banda wata wanda ya wani abin ne shi ba shi da wannan matsalan ya riga ya wuce wurin sannan Allah zai aure mishi da mataye guda 70 ba mata yin hurin ɗin ba wa'innan mataye guda 70 ɗin Allah ya halice su da hannunsa masu tsarki wato kamar ka ce hurin ɗin a cikin hurin ɗin kamar yanzu idan ka auna matayen mu da hurin ɗin ai lissafin ma ba zai shiga ba lissafin ba zai shiga ba ka auna matayen mu da hurin ɗin wanda kawai ko a duniya idan ka ga wata malam sai ka fara tarin to ko hurin ɗin ne sako kila kun gane zaka ga wata kiranta komai ya ji malam kullun nan da kuke ganin shi sai ya haɗe yawo to amma duk da irin wannan kiran ai waye ya zaka yi ka auna su da hurin ɗin na tafi ƙasar India da na je na ga irin yadda 'yan matan su 'yan ƙanana 'yan shekara 17-18 su ne zaka ga mafi yawa asibiti na tafi zaka gansu su ne kusan suke harkar angon zoma nasu saka da sauransu ga ƙuruciya ga kin ƙira amma akwai lokacin da yake kawai sai na ji ina hawaye sai na ga duka waɗannan fa hasu jahannama ne mushrikai ne ko darajar ahlul kitabi ba su kai ba ko auruwa ba za su auro wallahi ba za su auru ba wayannan matan guba ne da ma kirista ce ko bayhudiya kana iya cewa zaka aure ta to wadannan mushrikai ne lam yakunul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina mu fakina ta ta ce mun bayyana su ne mushrikan da Allah ke magana kai to ina son ne ku gane in ka aure matan duniya da daurin in da samun bare shi ba to wadannan mata ya guda 70 din su kuma Allah ne ya halice su da hannayensa da aka kamo horin ne a cikin horin ne sannan abu na biyar za a baka ceton mutum 70 daga cikin familyin ku wanda kowanne daga cikin su da dan wuta ne ya saba mu Allah da ya cancance shiga wuta amma saboda kai mutuwan shahada Allah subhanahu wataala zai ce na baka dama ka tsamo da wani da wani da wani a lissafa maka mutum 70 a cikin duk shiga aljanna alfarmanka wannan na kawo muku guda biyar ne guda bakwai ne to akwai darajar da mutuwan da ta kai wannan daraja shi yasa da sahabbai suka ji wancan falalan aikin alkhairi a wadannan kwalitin sai suka ce har da jihadi annabi ya ce har da jihadi duk wancan darajojin da ake faɗi na shahada to har da shi annabi ya ce sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da rayuwarsa ko babu wanda ya dawo daga ciki da gidajen da kake da su duk ka saida da motocinka duk ka saida da tufafin kayanka duk ka saida kawai ka je ka sai bindiga ne inda bindiga ake da harsasai da silke na yaki da waye da waye kai guzuri kuka tafi yaki kuma kai baka dawo ba dukiyarka bata dawo ba to irin wannan mutumin shine za a iya daidaita darajar shi da wanda ya yawaita aikin alkhairi a wadannan kwanaki goma farkon watan da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana rero halala shi yasa al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali da ya kalli irin waɗannan nasosa waɗanda suke bayani akan falalan goma farkon watan Zulhijja sai wata magana mai cike da zaburarwa da ƙara ƙaimi da jawo hankalin musulmi akan su miki sai yake cewa al-ghanimata al-ghanimata yace kai jama'a ga ganima ta faɗi da sassafa binti hadhal fursa fi hadhihi al-ayyam al-azima yace ai kokari a ribaci waɗannan kwanaki masu girma yace fa ma min ha'iwadun wa la laha qimatun yace wallahi a duniya babu kwanaki tamkar da waɗannan kwanaki goma ba kuma waɗansu kwanakin da zaka iya kiyasta su da su kace eh to za a iya kiyasta waɗannan kwanaki da kwanaki goma ƙarshen Ramadana wallahi ba za su kiyasu ba waɗannan kwanaki goma farkon watan Zulhijja sun fi goma ƙarshen Ramadan yace al-mubadarata li-mubadarati bil-amal yace jama'a a miƙe ai gaggawa ai gaggawa fa a miƙe ai aiki yace al-ajal al-ajala qabla hujum al-ajal yace azabur azabur fa a miƙe a kusanci Allah tun kafin mutuwa ta shiga tsakaninka da aiki yace qabla an yandima al-mufriqu ala ma fa'ala tun kafin akai lokacin da zaka yi fargar jaji sai kuma nadama ta rika kama ka akan irin sakacin da kai yace qabla an yaqul al-maut bayna al-mu'annil wa bulugh al-amal tun kafin lokacin da mutuwa za ta shiga tsakaninka da abin da kake fata wani yana nan shi yana ta fatan ai bari in Allah ya yarda yau ba asabar ba Allah ya kai mu daga litinin zan fara ibada na litinin ta roƙa wuce ai bari in sha Allah saufa af'alu yau musallasa ai ran talata zan fara talata ta wuce akai bari dai kawai dai na yanke kawai dai daga ranar arafa haba ai ranar arafa za mu fafata ranar arafa sai ta same shi yana can yana bilayi yana neman rawallayya yana nan yana bilayi a gari har ranar ta fito yana gantali ya je can ya je can ya je can kaga mutum an yi mishi tafiyan da gawo shedan ya yi mishi salalan tsiya to shine al-Imam Ibn Rajab yake cewa to jama'a a fa miƙe a yi da gaske to da ka tunda mun fahimci waɗannan a wato nasosa waɗanda suke nuni akan darajoji da falalan waɗannan kwanaki to cikin irin abubuwan da za mu ba da misali wanda waɗansu daga cikin Qur'ani ya ga waɗansu kuma gamammun nasosa na shari'a suka zo da shi kaga mu fa miƙe akan yawaita addu'a jama'a dama manzon Allah ce addu'a'u huwa al-ibada kololuwan ibada gabaki da yace addu'a kuma addu'an nan ka kiyaye sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin yin addu'a akwai ladabban addu'a duk malamai sun yi bayani wadansu rashin sani wadansu kuma sakaci sai ga wani ya je yana addu'a kawai tsaban garaje in yazo kawai shi bukatun sa ta dame shi to ya Allah kabani kaza kabani kaza ba usan kai garaje tsaya ka yabi Allah tukuna ka yabi Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai wannan inda hali kai alula cikin mustahabban addu'a ne ka fuskanci alqibla cikin mustahabban addu'a ne ka daga hannayen kun ga inda ake daga hannaye jama'a haka hannaye a rife wasa ne da walajiji ka wani ya ga wani haka walajiji ne ka ga wani na addu'a yi haka walajiji ne wanda ya fi shi walajiji da wargi shine da zaga yana addu'a yana ta haka wannan ai wasa ne ka je kana roƙon Allah kana mishi wannan rashin kunya ko dai gaban dai ciyaman dai ka je dai ciyaman dai kaga dai ciyaman shine dai karaman kujera ko misali ka je gaban ciyaman kana ta ai sai an maka tsawa in ko ka je gaban sarki fada sai sun dakika to ce ya zaka zo gaban Allah wallahi al-masalul a'la kana ta wasa Allah ka ba mu kaza ana yin wannan wasa ne Allah baya karɓan addu'a daga wanda ke wasa da wani ka hada hannayenka kuma ka sami ilhahi cikin addu'a me ma'anar ilhahi marairaicewa ka shagwade ma Allah subhanahu wa ta'ala ka zama shagwabaɗɗe jama'a kun san ne shagwabaɗɗen ɗaki ko bai san kowa ba sai uwan shi to baka san kowa ba sai Allah ya Allah ban da wani baba ban da wani wa ban da wani kani ban da wani oga ban da wani mai gida ya Allah kai kadai ne in ka bani ya Allah babu wanda ya sai hana in ka hana ya Allah babu wanda ya sai bani ya Allah nayi imani da kai tawassuli kuma ke duk cikin ladabban addu'a ya Allah nayi imani da kai ne imani da tashin alkiyama nayi imani da manzanka nayi imani da alqur'ani ya Allah in baka bani ba wa zai bani ya Allah bani da wani koma bayan kamar rairaice ma Allah ka zubi ka walakanta gaban Allah in so samu ne ka fashe ma Allah da kuka ka roƙo abin da kake nema na alkhairin duniya da na lahiya ina tsammanin ko ba a gaya ma dan Najeriya addu'an da ya kamata ya yi ba ya san abin da zai yi ba ballanta na ga matsalar tsaro wane ne wannan matsalar ba ta azzar a gare shi ba ka roƙo Allah Allah ya ɗaukake mana wanda ya gafarta mana ya yafe mana ya ɗaga mana ƙafa ga matsalan talauci da ƙaƙani ka yi abin da zaka sa a bakin salati yana gagaran mu abin da kake iya siyan shi da albashin shi ka haka dan raya kai sadaka kai rara kai sadaka ga ƴan uwa yau sai ka nemo ma ƙarin albashin shi ma din da za a lallaba ni ba yadda rai ta so ba abubuwan da ya kamata gangan jikinka da na matanka da na ƴaƴanka ya samu balance diet din da ya kamata ka ci abinci mai gina jiki galibin ɗan Najeriya yanzu ina ma muka ga wannan ba ke magana wani balance diet yanzu a ce jikinka da buƙatuwan maiƙo yana da buƙatuwan kayan marmari yana da buƙatuwan abu mai ƙarfi wane ke magana wannan ana magana ko aka samu tuwo ne a ta harƙa kawai ko aka samu shinkafa a ita ci bayan kuma kana da buƙatuwan wata rana ka ci nama wata rana ka ci kifi wannan fa ba wai gayu bane fa gangan jikinka ne haka Allah ya gina shi wata rana kana da buƙatuwan ka siyo kayan marmari ne lemu da ayaba da kankana da apple da sauransu ba wai gayu bane shin waɗannan abubuwan gangan jikinka ne Allah ya sa suna da alaƙa da shi to amma rashi da talauci ya sa ba mu iya waɗannan abubuwa yin aka ga gidan wani yana ɗanyen wannan sai a ƙarƙashin haula iman Allah alaihi min bayna kaga su can ga su can su ne masu kuɗi a cikin society bayan kuma waɗannan abubuwan gangan jikin ka ke da buƙatun su to kai addu'a Allah ya yi mana talauci ne da kunci Allah ya yalwata mana mu samu mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu samu lafiya shine sai ga mu duk cikin mu nan malaria da tafa ke damu kuma wallahi ba wani abu bane rashin cin kayan daɗi ne in ka je gurin masu cin kayan daki ba ruwansu da wannan malaria ta kwato. Ka je gurin masu cin kayan daki ka ji ana wani magana wani typhoid? Wai ke magana typhoid? Sai dai an kaza gurin talakawa ko wani ulcer da ulcer kama ne duniya yadda inda ka je wani mara yana da ulcer. Yunwa ne? Yunwa typhoid ta kata ke mara ana. To ina dai magana akan addu'a ne. To sannan ga tarbiyyar yara. Kai har manyan ma tarbiyya. Muna neman tarbiyyar matayenmu, muna neman tarbiyyar ƴaƴayenmu. Al'umman nan ma muna san Allah dora mana ita akan saiti. Rashin tsari. Kawai sai kaga mutum ya zo bakin masallaci, kawai zai fyace majina da hannun shi na dama. Ko kunya da kawaicin mutane da ke gurin babu. Ya fyace kawai ya gama ya goggoge. Sai kuma assalamu alaikum alaikata. In kuma ka ce ba za ka ba shanu ba ya ce kaga Yahudawa manzon Allah ce al-musafa ta sunnar ta shi ya ce ba zai ba shanu ba. Ai al'umman nan tana da buƙatar ta koma kan saiti. Ta koma kan saiti. Kaga wani kwatan gidan shi ta hanyar jama'a. Wani magudanan fitsari na gidan shi ta hanyar jama'a. Wani ya ɗibo bolan shi ya zuba a cikin kwalbati. Al'umman nan tana da buƙatar saiti. Mu roki Allah ya dawo mana da al'umman nan kai saiti. To cikin abubuwan da za ka yi wata ne ibada kuma akwai azamoma domin hadisi ya tabbata daga na Hafsatu al-Imam Abu Dawud ya rawaito da al-Imam An-Nasa'i nana Hafsatu take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumcin kwanaki 9 a farkon watan Zulhijja kenan tun daga 1 ga wata har ya zuwa 9 ga wata a wata riwaya wanda al-Imam An-Nasa'i kadai ya kawo ta sai ta ce yana azumcin 10 wato har ta hada da kama bakin da ake ranar sallah amma akwai wani hadisi a cikin sahih muslim da nana Aisha ta ce ne ban taba ganin manzon Allah ya azumci kwanaki 10 nan ba sai al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa abinda nana Aisha take nufi ko dai bata taba ganin shi ya azumci 10 ba tana nufin ita kwana tana ta taba ganin yana yi ita bata hada da ranar sallah ba ko kuma kila ita an cinye ma kafin a zo girkin ta da haka ita bata ga wannan ba sai dai kawai ta san annabi ya azumci kila ranar arafa in bai ce aikin haji ba ko kuma kila ma shar'anta wannan din a ƙarshen rayuwar annabi ne da haka bai ma faɗo a cikin girkinta ba ita bata gani ba to amma dama akwai sananniyar ka'ida ta malamai al-mufbit muqaddamun ala al-munfi duk inda wani sahabi ya ce ba a yi kaza ba wani sahabin ya zo ya ce an yi to nawa za a dauka za a dauki na wanda ya ce an yi ne saboda shi ke da ƙarin ilimi akwai yiwuwa an yi ne amma kai ba ka a wurin sai ka ce ba a yi ba to kaga wannan ita ce ka'ida da aka azumtan kwanaki 9 nan da kama baki na ranar 10 ga wata ina daga cikin shirin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma yawaita sadaqoki in dai ka fahimci shimfiɗan da muka yi na darajar aikin alkhairi a waɗannan kwanakin to za ka fahimci irin yadda sadaka take da ƙima a cikin waɗannan kwanakin dama al'amarin sadaka ne Allah ce falaqat hamal aqaba wama adraka mal aqaba Allah ce me zai hana ku iktihami ku fada ma aqaba iktihami shine kukan kura ko kuma mu ce kundin bala shine iktihami sai Allah ce ku iktihami ku fada ma aqaba wani zai ce to me aqaba to ai daga jin sunan abin ma aqaba wato wani abu da zai gadar maka da suna a wurin Allah kuma ya gadar maka da daraja bayan ka mutu to shine sai Allah ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai aqaba aikin da zaka yi ka samu wannan daraja ka samu suna a duniya kuma ya gadar maka da kyakkyawan makoma a wurin Allah sai ya ce faqara aqaba ka yanta wuya ko ka yanta baiwa aw it'amu fi yawmin dhi masghaba ko ka ciyar da abinci a irin lokaci mai tsanani irin wannan lokacin da muke ciki ka ciyar da abinci ka ba da sadakan kuɗi ko abincin gawa yatiman za maƙaraba ka sami marayu makusanta au miskinan za mataraba ko kuma talakawa su waye talakawa da Allah ban sani ba a nan akwai wanda ya san wani talaka tambaya ce akwai talakawa Allah ya muna albarka da aka haka ce waye talakawa mu ne talakawa mutum na farko matalauci shine mai aikin gwamnati wanda ana kaiwa 35 an fara zunkura baki kenan ana da bashi yake karshe rayuwarsa to me kake tsammani da kuma wanda bai aikin shi ya fi shi kuma zama talaka kenan to ire-iren waɗannan mutane abinda Allah ya hore maka taimaka musu na daga makusanta da marayu da sauran talakawa suna da kyau a taimaka musu sannan cikin aikace-aikacin alkhairi a cikin wannan taimako wanda ke shiga tsakankanin abokai da aminai akwai wani waye wanda zai ga wani ai abokina ne to tunda abokinka ne taimaka mai mana ka fi shi samu ka taimaka mai abinda Allah ya hore ma 5,000 ne 10,000 ne 20 ne in kana da yalwa sosai ba 50 in kana da hali ba shi ka ga 100 dan raguna masu yin tsada bana ka ce ga 100 ka sai rago wannan me yasa saboda abokina ne amini na ne ko kuma wannan masoyin abokin mahaifina ne masoyin mahaifina ne ko ire-iren waɗannan abubuwa to haka nan aikin haji ga wanda Allah ya bashi dama ko kuma sallar idi ko kuma yin hadaya ko kuma yin layya duk yana daga cikin aikace-aikacen alkhairi jama'a kafin mu wuce wannan layya malamai sun yi sabari shin wajiba ce ko ba wajiba ba ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai shine yin layya wajibi ne ga duk wanda Allah ya hore mishi abin da zai layya da shi wajibi ne layya me yasa saboda wani hadisi wanda al-imamu Abu Dawud ya rawaito manzon Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ala ali kulli baitin fi kulli amin udhiya wajibi ne akan kowane gidan musulmi silayya daya silayya da rago daya wajibi ne akan gidan kowane musulmi silayya to amma kar ku mance daga mamiyar ka'ida al-qudratu min at-taklif duk wata magana da shari'a tayi to ana magana ga wanda ya samu dama ne da haka wanda Allah ya bashi dama wajibi ya jiye ne a wani hadisin ma da al-imamu Ahmad ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne man kana lahu si'a wa lam yudhi fa la yaqribanna musallana duk wanda Allah ya hore mai abin da zai layya sai ya ki to kar ma zo musallacin idi ya zaman shi a gida ba ma a san sallar nashi ba a san kabbar barin nashi ya zaman shi a gida abinda shi da yake fadaitarwa ai sallah wayyo kuma ya ce sallar ta ka ba a so kai ka san abin nan ba karami bane to da ire-iren waɗannan nasosa malamai suka tafi akan cewa yin layya wajibi ne waɗansu malamai kuma kamar a malikiya sai ka ji sun ce sunna ce mu'akkada duk in ka gama laliban ka zaka gano dai sunna mu'akkada dai ta karkata zuwa ga wajibi ne tunda in aka ce sunna plus mene kenan sunna ce kuma ga wata sunna kaga zaka ganta ta kai matsayi ne irin na wajibi to wannan ita ce gaskiyar magana kuma ita ce abinda malamai suka tafi a kai to dan haka duk yana daga cikin abubuwan da mutum ya kamata yi kuma ya tsarkake niyyar shi ga Allah ya tsarkake niyyar shi cewa zan yi wannan layya ne in zubar da jini saboda neman yardan Allah saboda in samu ɗaukaka da daraja a wurin Allah subhanahu wataala to haka nan a cikin abubuwan da ke nuni akan falalan waɗannan kwanaki akwai ma wani hadisi wanda al-imam Abu Dawud da al-imam Ahmad suka ruwaito al-imam Ahmad ya ruwaito manzon Allah cewa ma min ayyamin a'zam inda Allah babu waɗansu kwanaki waɗanda suka fi girma a wurin Allah wala ahabba ilayhi al-amala fihinna kuma Allah subhanahu wataala ya fi yin aiki alkhairi a cikin su kamar waɗannan kwanaki min hadhihi al-ayyam al-ashr sai annabi ya ce fa aktharu fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid da haka ku yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a cikin su kaga waɗannan ba su da buƙatuwan sai lalle kana da alula ko mace na cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin haihuwa za ta tasbihin ta alhaji ko kana zauna a office ko kana rubutu ko kana driving kai ko magini yana gini ba aikin da zaka yi a ce ka kasa faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan haka manzon Allah ya ce a yawaita su a yawaita waɗannan kalmomi saboda mene saboda darajar da suke da shi a waɗannan kwanaki har an tambayi Sheikhul Islam wancan abin da na kawo a farko an tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne shin kwanaki goman farkon watan Zulhijja su ne suka fi daraja a wurin Allah ko ko kwanaki goman ƙarshe na Ramadan Ibn Taymiyyah ce idan an yi la'akari da yini to babu wani ta baba kwanaki goma farkon watan da zai jasanta falala a wurin Allah in an yi la'akari da darare shi kuma kwanaki goma dararen goma ƙarshe na Ramadana sun tafi lalla a wurin Allah. Saboda a Ramadana akwai daren Lailatul Qadr wacce take daidai da ibadan shekara 83 a kwanaki goma farkon Zulhijjan nan babu daren Lailatul Qadr. Amma kuma a waɗannan kwanaki na goma farkon Zulhijja akwai ranar Arafa, rana mafi daraja, ranar da take ita ce aka cika mana addini a ciki, ranar da yake ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ta da abin nan yawmul mashhud da Qur'ani ya kawo, yace was-sama'i dhatul buruj wal yawmul maw'ud wa shahidun wa mashhud. Yawmul mashhud shine ranar Arafa, haka Qur'ani ya kawo ranar Arafa wanda azumtanta ranar Juma'a kenan ko wanda zai kai ga kankare zunubin shekara biyu. Ranar Arafa ranar da Allah ke kyantar da wuyaye yake gafarta zunubai, ranar da Allah ke alfahari da bayinsa a cikin Arafa ga mala'iku. Babu wani ni da Allah ke kyantar da wuyaye yake gafarta zunubai kamar ranar Arafa. Ranar tauhidi kenan, ranar da manzon Allah ke jaddada ma Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ranan da ake tsarkake Allah kuma ranan da yake addu'a ta fita dari a wurin Allah. Kaga duk waɗannan ranan Arafa ne suke da wannan. To babu kuma ranan Arafa a goman ƙarshen Ramadan. So da in an yi la'akari da darare sai mu ce goman ƙarshen Ramadan ya fi lalla. In an yi amfani da yini sai mu ce goman farko na watan Zulhijja ya fi lalla a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka jama'a kowa kai miƙe tsaye nuna ma Allah alkhairi a karan kansa. Ya miƙe tsaye nuna ma Allah alkhairi, kada ya kasance ana kakan alkhairi amma wani na nan shi rafkananne ne, shi bai ma san ana yi ba, bai ma san ana yi ba kwata-kwata. Shi kuma wani ya san ana yi amma kasala da ganda da san jiki ya fafike shi, ya kasa miƙewa ya yi abin da zai faranta ma Allah, abin da zai wato Allah zai ƙaunace shi saboda shi, abin da Allah zai gafarta mishi. Ga kuma shi da buƙatuwa da yawa a rayuwarsa amma ya kasa tsaya musunci Allah. To babu wani wanda aka haramta ma alkhairi kamar irin wani. Manzo Allah sosai ya faɗi dangane da al'amarin Ramadan, ya ce akwai maharum wanda an haramta mishi alkhairi da albarkan da ke cikin watan Ramadan. To ko a watan Zulhijja ɗin nan akwai maharum, ga dai gara ɓasa ta samu, kai kaɗan a baka da yawa, kai niyya a baka ballantana kuma ka yi. In kana neman kusancin Allah ka samu, in kana neman daraja ka samu, in kana neman gafaran zunubai ka samu, in kana neman shirin ƴaƴa ka samu, in kana neman Allah ya haɗa maka kan mata ka samu, in kana neman kuɗi in faɗe shi da harshen ku matasa, ko ne ke neman kuɗi emergency ko? To me neman emergency? To ga gaban da ake yin emergency nan, tsaya ka neme ta kawai ku daidaita da Allah, ka shiryo ta daga wannan kwanakin, in ya so daga nan ka ci gaba da kasala. Sudaka waɗannan kwanaki kwanaki ne masu alkhairi masu albarka ƙwarai da gaske, sai kowa ya bakin ƙoƙarinsa ganin ya nuna ma Allah subhanahu wata'ala alkhairi a karantarsa. Sai dai kafin a tsaya ga duk wanda Allah ya ba shi dama zai yi layyan nan, to sanannen abu ne cewa fa haramun ne ya yanke kumbansa ko ya yi aski ko ya fitar da wata fata da gangar a cikin jikinsa. Haramun ne kamar yadda hadisi ya zo a cikin hadisin al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i. Kuma wata fatawa da Ibn Taymiyyah ba da wanda tana da kyau mu kawo ta koda a ƙarshen nan, yace wanda ake bin shi bashi amma ba a zo an tsaya mishi an mishi fiƙiƙa ga bani kuɗi na ba, to idan dai za a iya ɗaga maka ƙafa to ko ana bin ka bashi in ka samu kuɗi ka je ka saida ballai ya ka biya bashin daga baya, in za a iya ɗaga maka ƙafa saboda muhimmancin da lai yake da shi. Haka nan kuma mutum zai iya zuwa ya ci bashi ya dai inda ya san yana da abin biya. Zan ɗauki albashi amma ba a riga an yi albashin ba, ba mu ci alati ba. Don Allah ba ni rancen 70,000 in je sai rago. In aka yi muka ji alati sai in biya. Wannan ba wani taklifa ba ne, ba ɗora ma kai abin da ya fi ƙarfinka ba ne. Ko kuma ka san cewa ina da kuɗi a hannun wane kuma kuɗin na ƙasa, ga Allah ba ni kafin wane ya dawo. Duk babu laifi. Ko dai aƙalla dai ka san kana da source ɗin da za ka iya nemo kuɗi ka biya wannan bashin, to ya halasta ka je ka ci bashi ka biya. Saboda muhimmancin da layya take da shi a cikin da'ira ta addinin musulunci. Ala ayi hal abubuwan suna da yawa, kuma lokacin ya riga ya yi, don yanzu ina tsammanin mun samu kun awa ɗaya da fara bayani. Da haka da irin wa'innan takaitattun kalmomi da muka faɗi zan dakata. Ina fatan abinda muka yi daidai, Allah ka ba mu lada ga baki ɗaya. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Ya Allah, muna roƙonka cikin falalanka. Ya Allah, cikin falalanka. Ya Allah, cikin falalanka da rahamanka. Ya Allah, ka sa muna da gwaggwaɓar rabo a cikin waɗannan kwanaki. Allah, ka sanya muna da gwaggwaɓar rabo a cikin waɗannan kwanaki. Ya Allah, muna tawassuli da ibadan da muke a waɗannan kwanaki. Ya Allah, ka gafarta mu magabatanmu. Ya Allah, abin da ya dame mu a wannan ƙasa na fitintunu da zubar da jini da sarwantar da dukiya, Ya Allah, ka yaye mana. Ya Allah, ka ɗaukake mana wannan musibi. Ya Allah, waɗanda suka ta samu a gaba suna neman su ga bayanmu ta hanyar kidnapping ko ta hanyar Boko Haram ko ta hanyar mawane ne, Allah ka nuna mana bayansu. Allah ka daidaita al'amuransu. Ya Allah, muna tawassuli da waɗannan kwanaki masu albarka. Allah ka nuna mana bayansu. Allah ka kwance musu zini a kasuwa. Ya Allah, muna tawassuli da ibadanmu a waɗannan kwanaki. Ya Allah, ka zaɓan mana shugabanni mutanen kirki. Allah, ka zaɓan mana shugabanni masu tausayi, masu jin kai, masu rahama. Ya Allah, ka kade mana dukkan fitini da muke fuskanta a wannan ƙasa. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lamu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.